kona waɗannan sundukai 58 da ke kushe da tarin kwayoyin tramadol da aka shigo da su cikin gida Najeriya ta kan iyakokin kasar wanda hukumar Kostan ta kama yana cikin kudurin gwamnatin Najeriya ne na hana amfani da kwayoyin ba bisa ka'ida ba a Najeriya a lokacin kona waɗannan kwayoyi na tramadol dai shugaban kwamitin kuma wakilin controller general na hukumar Kostan a Najeriya Colonel Hamid Alim Rabus mataimakin controller Aminu Dahiru ya ce wannan aiki a yankin kudancin Najeriya shine na farko kafin su rankaya zuwa sauran yankuna na Najeriya musamman Fatakol da Kaduna da kuma Bauchi to ko ina tasirin wannan aiki na kona magunguna ga lafiyar ƙasa ko tsaro ga dai mataimakin controller Aminu Dahiru
kuna wannan kayan ya zo da wani sistema shi wanda ya san ya je waje ya faɗi cewa ga abin da yake so kuma su waɗannan mutane saboda rashin kiyi zambar da su da mutane suka yi mai abin da sosai in kasar su ne ba za su yi ba to da a ce an kai shi ma har wasu sun amfana gara a kone shi wanda ya soke ta zafi
shi da wannan aiki da kona magan kwayoyin na tramadol an aiwatar da shi ne tare da haɗin gwiwar hukumar NAFTAC mai lura da ingancin magunguna da kuma abinci ta ƙasar a cewar jami'ar hukumar Dr. Monica Emunjeze
this is very very key as we move forward to all discharge our mandates and our responsibilities to Nigerians we have certain things that we all need to do and working collaboratively synergistically other agencies of government will allow us to discharge those functions more efficiently so
tace zan mika godiya ta ga hukumar Kostan ta Najeriya magana da haɗin gwiwa da muke samu daga gare su wajen kawo ƙarshen mu'amala da magunguna da aka harabta shigowa da su musamman ma dai kwayoyin tramadol tace kona waɗannan magunguna da aka yi zai taimaka gaya wajen kawo ƙarshen mu'amala da shi da ake yi a ƙasa hakan kuma zai tabbatar da lafiya tsakanin al'umma haka za mu ci gaba da daukan irin waɗannan matakai na ganin mun raba na Najeriya da irin waɗannan kwayoyi musamman ma dai matasan mu kashi 50 na kwayoyin da ake kamawa a Najeriya ana kama su ne a yankin kudancin Najeriya hukumar ta Kostan tare da sauran hukumomi da ke sa ido wajen safaran muggan kwayoyi da kuma hana shigowa da su dai sai sha alwashin ci gaba da gudanar da aiki tukuru da ganin an hana shigowa da muggan kwayoyi cikin gida Najeriya abinda kuma suke ganin zai taimaka gaya wajen tabbatar da tsaro da kuma daidaita sahu matasan Najeriya Babangida Jibrin Murya Amurka daga Lagos